أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwan musulmi barkamu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai Ijede a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna ranar Laraba 4 ga watan Rajab shekara ta 1447 Hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 24 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba, muna cikin karatun littafi na Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Salih Ahlus Sunnati wal Jama'a, littafi wallafar babban malami Al-Sheikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya. Satin da ya wuce mun tsaya a daidai gabar da malam yake bayani game da aqida Ahlus Sunna game da sahabban Annabi da khalifanci bayan shi, sannan kuma da ahlul bait sune iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai muka tiki a daidai gabar da malam ya zano cewa ahlus sunna idan daga cikin aqidarsu cewa wasu daga cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zano sunayensu kuma ya yi musu albashiri da aljanna, da malam ya zano mana mutum 10 nan wanda Annabi ya zano su a jere su 10 duka yace gaba ɗaya aljanna ne, su ne Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaida, Zubair ibn al-Awwam, sannan kuma da Talha ibn Ubaidillah. Wa'annan guda 10 gabaki ɗayan su wato akwai Abdurrahman ibn Auf kenan, su 10. Wa'annan gabaɗin su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'abisha da aljanna. Yau insha Allah zamu tashi gaba ta gaba. Wannan darasi na mun yau shine darasi na 43 insha Allah. Allah ya mana jagoranci. Malam yace wa ahlus sunnati wal jama'a, ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin aqidar su, ya taqiduna i'tiqadan jaziman la miryata fihi wala shak, sun yi i'tiqadi, sun kudirce cikakkiyar kudircewa a cikin zuciyarsu, irin kudircewar da babu shakku a ciki, bi anna awla an-nas bil imamati wal ahaq biha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabatu al-arba'a, cewa mafi cancantar da suka cancanta a cikin mutane su yi limanci, su yi jagorancin al'umma, kuma sun fi kowa cancanta da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace su ne sahabban nan guda 4, wato a cikin mutane gaba ɗaya bayan Annabi ya yi wafati, wane ne mafi cancanta a ce ya yi jagorancin al'umman musulmi a ahlus sunna a aqidarsu? Shi ne mutum guda 4. Na farkonsu shi ne Abubakar, na biyunsu shi ne Umar, na ukunsu Uthman, sannan kuma na hudunsa shine Ali bin Abi Talib. Me yasa malam yace hum afdalul muhajirin wal muslimin, su wa'annan a cikin sahabbai wa'anda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina sun fi kowa falala, haka kuma sun fi kowa falala a cikin al'umman musulmi baki daya. Yau in ka dauki al'umman musulmi tun daga lokacin da musulunci ya bayyana, idan ka fidda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to babu wani wanda ya kai wa'annan hudun daraja, kuma hallo ba za a samu ba har duniya ta nabi. Saboda haka wa'annan su ne suka fi cancanta su zamanto jagororin al'umma bayan manzon Allah. Sai ya ce wa khairu hazihi al-ummati ba'da nabiyyiha sallallahu alaihi wasallam bil ittifaq, su ne mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabinta bil ittifaq, gaba ɗaya al'umma musulmi sun yarda da wannan, ba wanda ya saba. Sai ya ce wa kanu hum wazara annabiyyi wa ansaruhu wa ashharuhu, su kin wa'annan su ne suka kasance wazirai na manzon Allah, wa'inda suke tare da shi dare da rana, suka kama mushi wajen yada addinin musulunci, haka kuma suka kasance ansaruhu, wa'inda suka ringa taimaka mushi, zaka ji duk yakin da ake suna tare da shi duk inda annabi zai sa kafa tare da shi suke sawa sai malai yace kai wa ashar wa innan hudin su in wato sirrikai ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka dauki Abubakar Abubakar ya ba annabi diyar shi wace ita ce nana Aisha radiyallahu anha kaga annabi ya arwa diyar shi kenan ya zama sirrikin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dauki wato sayyidina Umar shi ma ya aure mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diyar shi ita ce wa nana Hafsa annabi ya arwa diyar shi kaga shi ma ya zama sirrikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauki sayyidina Uthman shi annabi ya bashi iyaye arma shi kaga annabi ya zama sirkin shi da ta mutu annabi ya kara bashi kanwata ya arma da ta mutu annabi ya ce da akwai ta uku da mun kara maka in ka dauki sayyidina Umar Ali bin Abi Talib shi kuma annabi sai ya dauki nana Fatima diyar shi wanda yafi so a duniya sai ya bashi kaga gaba ɗayan su sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun hada dangantaka da manzon Allah kuma ga su manya-manya daga cikin sahabbai shi yasa malamin yace wa ashar kuma su yin sirkan shi sai ce fahumul khulafa'ur rashiduna wa innan sunni khalifofi wa inda suke na shari'a al-a'immatul mahdiyuna ala tartib sunni limamai wa inda suke na shari'a wa inda suke shiryarwa a jirance aka kawo su me yasa aka kasa a jirance saboda ka gane wane ne farko wa yake bima wani Abubakar shine na farko Umar shine na biyu Uthman shine na uku sannan kuma Ali shine na hudun su tsalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mutunta Allah tabbata a gare shi ya fada a cikin wani hadisi hadisin yana cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa usikum bi taqwallah annabi yace ina yi muku wasiya ku ji tsoron Allah annabi yana yawan yin wannan wasiya cewa a ji tsoron Allah to wannan yana da wahala kaga annabi ya hayo saman minbari ko a juma'a ko a idi ko a aikin hajji ya yi hudu ba bai kare ba bai ce ba usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah saboda tsoron Allah shine jigo da kuma jagora a cikin rayuwar musulmi wanda in mutun ya rike tsoron Allah a rayuwar shi zaka gani ba zai tabe ba har abada shi yasa annabi ke yawan cewa a ji tsoron Allah sai ya ce was-sam'i wat-ta'a kuma ina yi muku wasiya da ku ji kuma ku bi zuwa ga shugabannin duk wanda aka ce yau shine shugaba annabi wasilcin da yake shine abi kuma aji ma'ana biyayya ga shugaba wanda yake jagorancin al'umma a kullun shi shugaba in an yi magana biyayya ake mishi wannan ita ce karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai wa in abdul habashiyyan koda kuwa a ce bawa ne wanda yake baki ya zama shugaba annabi ya ce dole ne ku ji ku bi suwa yake ga yama larabawa qurayshawa inda suke tare da shi ku duba ku ga yanda larabawa suke tsakankanin su da baƙaƙe sannan kuma a wancan lokacin wanda akwai sauran hamiya ta jahiliya wanda a wancan lokacin na jahiliya baƙi ba komai bane ba a gaban balarabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to koda baƙi ya zama to shugaba abinda nake muku wasilci shine ku ji kuma ku bi a gare shi kaga wanda yana maka muhimmancin biyayya ga shugaba kuma duk kasar da ya kasance a cikin ta ba biyayya ga shugaba to gaka nake da tawargaze sannan kuma al'amarin ta zaman to ya lalace gaba daya Allah madaukakin sarki ya kare sai annabi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum ba'di ya ga ma sahabban shi yace daga cikin ku duk wanda ya rayu bayana yayi doguwar rayuwa annabi yace fa sayarahtilafan kathira to in Allah ya yarda kwa zai ga sabani wanda yake da yawan gaske kaga anan annabi yana bada labarin abin da zai zo ne tunda lokacin shi abin babu yace wanda ya rayu a cikin ku ku da nake ga yama inda yayi tsawon rayuwa to in Allah ya yarda ku zai ga sabani mai yawa a cikin al'umma in ka kalli al'umma mu tayi sai ka ce kamar da mu annabi yake sabani yayi wuta cikin al'umma musulmi to amma annabi da ya fadi haka bai kyale ba sahabban shi haka nan sai ya bada shawara sai ya ce fa alaikum bi sunnati wanda ya samu kanshi a wannan lokacin to abin da zai shine na hore ku da sunnata ku riki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani sabani da zai je yazo duk wani abu da zai taso a cikin al'umma na rarrabuwa kai annabi yace ku riki sunnata sai yace wa sunnatil khulafa'ir mahdiyinar rashidi sai yace kuma na hore ku da sunnar khalifofi wa inda suke masu shiryarwa kuma shiryayyu kaga magana ta kare ko annabi da yace sunnar shi sai yace sunnarwa khalifofi wa inda suke shiryayyu masu shiryarwa sune wa'annan khalifofin guda hudu. Kaga anan annabi ya bayyana wato falallar su qarara kai tsaye ba tare da wato jiran komai ba. Wannan ya nuna maka muhimmancin su da kuma girman su a cikin musulunci. Annabi sai ya ce tamassaku biha, ku rike wannan sunnonin, wa'addu 'alaiha bin nawajidi, sannan kuma ku rike su da hakoranku na can ciki. Malamai suka ce annabi ya bada labarin rikewa da hakoran can ciki saboda hakoran na can ciki hakoran kuriya sun fi hakoran da suke gaba karfi. Da Allah zai gama ka da katan kashi irin na saniya kana cin abinci, in ka zo kan shi kana so ka karya shi, ba za ka karya shi ba da hakorin gaba. In ka wa haka ba kai ka rasa hakorin naka, sai dai ka tura shi can ciki, hakorin ciki su ne zai iya karya shi. Shi zaka ce duk abin da aka rike da hakorin ciki to ya ruku da kyau ne. To wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rike sunnata da sunnar khalifofina, wato da hakorin can ciki. Sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur, Annabi ce ka shedun ku da sababbin al'amuran, al'amuran da aka kirkiro a cikin addini. Annabi ce ka shedun ku da wannan. Sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'ah, domin kowane fararren al'amari wannan abin sunan shi bid'a. Sai ce wa kullu bid'atin dalala, yace kuma kowace bid'a wato bata ce. Kaga wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa kullu bid'atin dalala, kowace bid'a bata ce. Allah ya kare mu daga bid'a. Sai malam yace wa fi imamatihim kanat khilafatun nubuwati 30 ama, malam yace a khalifancin wa'annan bayin Allah guda hudu sahabban annabi a lokacin su ne ya kasance khalifancin annabi ya dauki shekaru guda 30 ma khilafatul hasan ibn ali radiyallahu anhum ajma'in, tare da limanci ko kuma mulki na al-hasan dan sayyidina ali shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin hadisin da zai zo nan gaba, kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisin annabi yana cikin sahih al-bukhari da muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-khilafatu fi ummati sanatan 30 sanatan thumma mulkun ba'da dhalik, annabi yace khalifanci wato a cikin al'umma ta shekara 30 zai yi, bayan nan kuma za a yi mulki. To kenan ni annabi yake nufi da wannan. Annabi yana nufin cewa bayan ya bar duniya in aka kirga shekaru 30 to waɗanda suka jagoranci al'umma waɗannan su ne khalifofi, amma duk wanda ya biyo bayan shekara 30 wa annabi yace mulki ne zai yi, ba khalifanci ba. Kaga akwai bambanci tsakanin khalifanci da mulki. Shi mulki kowa zai iya yin mulki, saboda yanzu ma muna da masu mulki ko iri-iri daban-daban, amma khalifanci aka ce wanga khalifa ne, ma'ana shi ne zai zamanto mamayi ga wanda ya wuce. To annabi shi ne aka khalifanta bayan barin shi duniya. To kaga wannan babban al'amari ne wanda ba kowa zai yi shi ba. Sai annabi ya ce shekara 30 ne kacal zai yi. To in ga irin shekara 30 za ka gani Abubakar, Umar, Uthman, Ali duka mulkin su in kararraba wancan yayi 2, wancan yayi 10, wato wancan yayi 6 da sauran, gaba ɗaya in kada za ka gani shekara 30 zai baka. Sai ka gani wannan zai nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya riga dama da yayi ishara a fakaice cewa wa'annan mulkin da za su yi shine khalifanci na bayan shi, shine abin da malamin yake ishara ana. To ahlus sunna sun yarda da cewa wa'annan su ne suka fi cancanta kuma su ne mafi dacewa. Sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa, ahlus sunna wal jamaa la ya'taqiduna al ismata li ahadin min as sahabati al kiram, yana daga cikin aqidar ahlus sunna ba sa kudircewa cewa a cikin sahabbai akwai wani wanda shi ma'asumi ne. A cikin sahabbai babu ma'asumi. A bayan mun yi bayanin menene ma'asumi, ma'asumi shine wanda baya yin saban Allah madaukakin sarki. To sahabbai a cikin su babu ma'asumi, wanda shine aqida ta ahlus sunna, annabi shine ma'asumi. Sabanin wani sakirin da zaka ji an ce wai ma'asumai yawa gare su har sun kai adadi mutun kaza, to wannan gaskiya ya saba aqida ahlus sunna wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa a wajen su annabi ne ma'asumi, bayan shi kowa zai iya yin kuskure, zai iya aikata laifi. Sai ya ce walal qarabatil athhar, kuma banda sahabbai ko da makusantan annabi masu tsarki ma a cikin su babu wanda yake ma'asumi. Lasabiqina minhum wala mimman ata ba'dahu, ko a cikin wa'inda suka wuce ko a cikin wa'inda suka zo baya babu wani ma'asumi. Me yasa malamin yake wannan bayanin? saboda a cikin aqidin da suka yi yawo a cikin duniya a yau akwai aqida ta Rafida su ne mutanen Shi'a wanda suka ce su a wajen su masumai mutum 12 ne masumai limamai 12 shine a'immatul isna ash-shari'a tun daga annabi suka ce sai Ali ibn Abi Talib ma dusuna ciki Al-Hasan da Al-Husayn sannan kuma da limaman su da suka biyo baya hazzawa al-Mahdi al-Imam al-Mahdi wanda wai suka ce shine limamin su na karshe zai bayyana suka ce wayannan dukan su ma'asumai ne ba sa yin wato kuskure kuma ba sa aikata laifi kai har ma suka ce koda an dora kai jagora babba a cikin wannan aqida ta Shi'a to kai ma ka zama ma'asumi to kaga wannan ai yasa amma aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a Ahlus Sunnah wal Jama'a wajen sa annabi ne ma'asumi bancin shi babu wanda zai manto ma'asumi sai malin yace bal yajuzu indahum wuqu'u dhunubi minhum fil jumla abinda Ahlus Sunnah wal Jama'a suke kudircewa shine su sahabbai gaba daya a cikin su za a iya samu cewa su an samu inda suka aikata zunubi jumlatan kawai a jumlace kenan a jumlace a ce ga sunan wani ya aikata zunubi ana iya samu haka lakinna Allah ta'ala qad wa'adahum bil maghfirati war ridwan amma fa duk da cewa an samu su aikata zunubi to Allah yayi musu alƙawali zai gafarta musu kuma zai yarda da su to kaga ai magana ta kare ko sun aikata zunubi an gafarta musu kuma an yarda da su sai ce wa yaghfir lahum bit tawbati kuma Allah zai gafarta musu ne ta hanyar tuba wal hasanati lmahiya da kuma ayyukan su na lada wanda suke kankare musu zunubai domin akwai ayyukan lada wanda in mutum yayi za a bashi lada kuma za a kankare mai zunubi a kai tsaye to Allah zai yi musu wannan wal a'mali salihah haka kuma da ayyukan su wanda suke managarta wanda suka aikata sai yake cewa walakin yaquluna bi anna sahabatul kiram radiyallahu anhum ma'sumun fi jumlatihim min al-khaba amma ahli sunna suna cewa a jumlace su wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare su daga yin kuskure a jumlace kaga ai akwai bambanci tsakanin wannan daga da wancan can aka ce ba sa aikata zunubi a jumlace nan kuma aka ce a'a wato Allah ya kare su daga can aka ce suna aikata zunubi ne kuma aka ce Allah ya kare su daga kuskure menene bambancin biyu wancan zunubi ne za su iya aikatawa a samu wani ya aikata zunubi kamar yadda an samu ruwaya da yawa cewa wasu daga cikin sahabbai sun aikata zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mishi karan wani ya aikata zunubi wani ya yi kaza duka an samu amma kuma kuskure musamman wajen isar da sakon Allah wannan ahli sunna su a cikin aqidar su sahabbai ba za su iya afkawa ba cikin wannan kuskure Allah ya kare su daga wannan wala yumkin an yastamiu ala qawlil batil kuma ba zai yi ba a ce sahabbai sun hadu akan wata magana wadda ai ita wannan magana kuskure ce a karan kanta watarkil haqqan lil battata kuma a ce watarkil haqqan haqqi lil battata kuma a ce sun bar gaskiya tsiraran ta gata na a ce sun barta sun koma abin da ba gaskiya ba wai kuma sahabban manzo Allah ne ahli sunna suka ce wannan ba abu bane ba mai yiwuwa wa amma afraduhum amma dai ku daga cikin su faqairu masumi wannan su ba masumai bane ba wal ismatu indahu min Allah ta'ala ai wato samun wato al isma karewa rishin aika rishin wadawa cikin kuskure wannan abu ne daga Allah madaukakin sarki liman yastafi min rusuli fi tabligh ga wanda Allah ya zaba daga cikin manzannin shi wa'inda za su wato ainihin isar da sakon shi manzanni su ne suke da isma suke da kariya daga hadawa cikin kuskure amma dai su sahabbai Allah ya kare su daga hadawa cikin kuskure ne musamman wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala na addinin musulunci gabaki daya sai ce hafizallahu hafiz majmu' al-ummati an al-khata'i wal-afrad Allah subhanahu wataala ya kare jimillar al-umma ne daga kuskure amma ba daidai ku ba me yake nufi da wannan magana duk inda ka gani al'umma ta hadu an yi ijma'i an gamu akan wani abu an hadu akan wata magana
to Allah ya kare wannan abin ba zai yi ba a ce kuskure amma kuma daidai kun mutane dai ko biyu ha wayanda za su iya yin aikata kuskure kamar yanda hadisi zai zo yanzu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin yana cikin sahih Tirmidhi sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yajma'u ummati ala balala annabi yace lalle Allah baya hada al'umma ta akan bada duk inda kaga al'umma annabi sun hadu akan wani abu gaba ɗayan su kowa ya amince da wannan to wannan abun ba bata bane ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda Allah ya kare al'ummar shi daga wannan shi yasa sahabbai da annabi ya bar duniya da aka zo dora sayyidina Abubakar kowa ya yarda da cewa annabi ya zama khalifa kaga wannan ijma'in sahabbai ne saboda haka wannan ba kuskure bane ba wannan abu ne wanda Allah ma ya yarda da shi shi yasa Allah bai bada damar rabuwa akan shi duk abin da ka gani al'umma ba ta rarrabu akan shi ba to wannan abun alkhairi kuma Allah ba zai bari al'umma gaba ɗayan su a ce kowa ya yarda akan wani abu kuma da ƙarshe zaman to wannan abun bata ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abun Allah baya hada al'ummar shi akan shi sai yace wayadullahi alal jama'a kuma hannun Allah yana tare da jama'a duk inda jama'a suka yi anan ne a inda hannun Allah madaukakin sarki yake wa man shadda shadda fil nar annabi yace kuma wanda ya fita daga cikin jama'a to ya fita shi kadai kuma shi kadai zai je wuta in kaga al'umma gaba ɗaya kowa ya yarda sai kai dai kullun kull ka zo ka ce a ni ho ba yarda ba a cikin al'amari wanda yake na addini annabi yace to wanda fa ya zage to ya zage shi kadai a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya kare sai yake cewa wa ahli sunnati wal jamaa ahli sunna wal jamaa ajma'u ala wujubi adam al khawd fil fitan allati jarat bayna sahaba yace ahli sunna yana daga cikin aqidar su sun hadu gaba ɗaya akan cewa wajibi ne ga musulmai kada su kuskura su shiga cikin fitintunu wa'inda suka abuku tsakankanin sahabbai Allah ya ƙara yarda a gare su domin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tun daga wannan lokacin aka fara samun fitintunu a cikin al'ummar musulmi wasu suka yi ridda wasu suka ce ma sun wasa bayar da zakka anna sayyidina Abubakar ya yaƙe su wasu suka dawo kuma suka dawo suka ba da zakka sannan kuma Umar ya zo yi khalifanci duka musulmi lahiya law amma da sayyidina Usman ya fara khalifanci sai aka fara samun wa'insu inda suke ganin cewa ya kamata a ture Usman ba shi ya kamata ya zama khalifa tun daga nan fitina ta faru kaga wannan fitina an yi kashe-kashe mai yawa daga cikin sahabbai a tsakankanin su to wannan abin da ya faru tsakankanin su ahlus sunna suka ce wajibi ne mutum kada ya kutsa ya ringa yin magana cikin wannan abin da ya faru tsakankanin sahabbai kada a same ka kana cewa to ai ɗan wajen wani su ne masu gaskiya ai wajen wani sun yi kuskure a aqida ahlus sunna babu wannan kawai al-kaffu amma shajara bainahum shiru zakai ba ruwanka sai ce wa yakufuna amma shajara bainahum min nizai duk abin da ka gani sahabbai sun yi na rikici da rashin yi tsakankanin su a aqidar ahlus sunna shiru zakai saboda wadan yahi karhinka kamar ka isko babanka ne da mamaka suna wada wa zaka kama ma ba zaka shiga wannan wadan yahi karhinka ke ne dai ka sa ido to haka aqidar ahlus sunna take gami da abin da ya faru tsakanin sahabbai sai ce wa yukiluna amrahum ila Allah azza wa jalla kawai abin da zaka kace al'amarin su na ga Allah sai ce wa yukthiruna min al-istirja'i ala tilka al-masa'ib kuma wannan musibin da suka faru ahlus sunna jama'a suka ce ana yawaita istirja'i a ringa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi da abin da za a ringa yawan yi wal istighfar lil katala min at-tarafayn sannan kuma daga bangarorin guda biyu da suka yi yaki kowane bangare wa'inda aka kashe a nema musu gafaran Allah wattarahumi alaihim kuma a nema musu rahamar Allah subhanahu wata'ala kenan wanda aka kashe a cikin yakin da sahabbai suka yi tsakankanin su ana nema musu gafar Allah ya gafarta musu kuma Allah ya ji kansu kuma ba ɗaya bangare ɗaya ba duka bangarorin gaba ɗaya fahum la yu'assimuna ahadan minhum ahlus sunna ba sa cewa ga wani na a cikin sahabbai ma'asumi ne ba sa yin wannan wala yu'assimuna ko ba sa cewa ga wannan daga cikin sahabbai ya aikata zunubi ba a cewa ba su aikata zunubi kuma ba a cewa halu sun aikata zunubi wa yataqiduna annahum kanu mujtahidin kuma aqidan ahlus sunna wai su wayannan sahabban duk da cewa sun yaki a tsakankanin su saboda wayansu abubuwa abinda ahlus sunna suke kudurcewa shine wayannan sahabbai sun kasance wato masu yin ijtihadi kaman menene ijtihadi ka zauna da fahimtar ka akan abu sai ka ce to kaza ya dace ayi shi kuma ijtihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi yake cewa in mutum yayi ijtihadi sai ya samu ijtihadi na shaidire annabi ce za a bashi ladabi biyu in yayi kuskure kuma za a bashi ladada kaga babu zulubi a ciki shi sai ya ce ahlus sunna suna dokan sahabbai a wannan abin da faru tsakaninsu a matsayin ijtihadi wa tullabi haqqi kuma su sun kasance wa tullabi haqqi sun kasance masu neman gaskiya ne a cikin wannan abin da faru tsakaninsu kowanne a tunanin shi gaskiya yake nema kuma har tsakanin shi Allah gaskiya yake nema saboda haka kenan kaga babu kuskure a ciki lam yata'ammadul khata ba da gangan bane ba suka yi wannan kuskuren babu wanda yazo biki kaya ya kashe dan uwan shi da gangan ba kowa yana ganin gaskiya yake nema tsakanin shi da Allah to kaga kenan ijtihadi suka sai ce faman kana minhum musiban kana lahu ajran duk wanda ya samu a cikin su yana da ladabi wa man kana muftian falahu ajrun wahid wanda kuma yake kuskure yana da lada guda daya wa khata'uhu maghfurun lahu kuma kuskuren da yayi an gafarta mai bi iznillahi tabaraka wa ta'ala da izin Allah madaukakin sarki fa kulluhum ma'zurun saboda haka malin yace dukkan sahabban da ɗayan bangaren da ɗayan bangaren da suka gwabza gabaki ɗayan su an yi musu uzuri wa ma'zurun kuma sun samu lada sannan kuma wannan yake sawa in tuno wato wata magana cewa lalle sahabbai lokacin da wannan fitina ta faru wannan magana kamar yanda al-Imam Ahmad ya kawo ta a cikin musnad nashi daga wato ruwaya ta sanadi ingantacce daga Ibn Sirin haka kuma Abdurrazzaq ya kawo shi a cikin al-Musannaf kamar yanda Ibn Kasir ya kawo shi a cikin al-Bidaya wa Nihaya cewa sahabbai lokacin da fitinar ta faru di yawa mafi yawanci daga cikin su basu shiga ba cikin wannan fitina saboda a wancan lokacin sahabbai wato dubun sun kai dubunnai kusan 10,000 ne da dori a wancan lokacin amma a cikin su da yawa da aka tashi wannan yakin na fitina basu shiga ba sun tsaya ne sun dakata wanda suka shiga basu wuce mutum 100 kai aka ce ma a wata ruwaya waɗanda suka shiga yakin a cikin sahabbai adadin su bai wuce mutum 30 ba a cikin 10,000 da doriya mutum 30 ne suka tayi cikin wannan yakin kaga kenan mafi yawa basu tayi ba cikin wannan yakin to kaga ni wannan ɗan kaɗan ɗan tsiraru da suka je su kin ma aka ce an gafarta musu kuma kuskure ne suka yi an yi musu uzuri saboda haka sahabbai babu yanda za a yi su kasance abin zargi ko kuma abin zagi ga wa'inda suka taho baya sai malam yake cewa wala yasubuna ahadan minhu ahlus sunna ba sa zagin ko mutum daya daga cikin sahabbai wala yatabarra'una minhum kuma ba sa barranta daga sahabban wannan wala yatahamaluna alaihi sannan kuma ba sa yin wata magana ta zalunci da wuce gona da iri akan su wala yazkurunahum bisu'i kuma ba sa ambatar su da mummunan magana bal yazkurunahum bima yastahiquna min dhikri alhasan bare dai ahlus sunna in za su yi magana akan sahabbai suna yin magana akan su ne daga abin da suka cancanta na ambato wanda yake mai kyau wasana'il jamil da yabo wanda yake mafi kyau tanfidan liwasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bizalika ba dan komi ba sai dan su isar da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi wata wasiya akan zagin sahabbai hadisi ne ingantacce yana cikin sahih al-bukhari kamar yanda yake cikin sahih muslim wannan hadisi ne kai tsaye raddi ga waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga yayi magana kamar dai annabi ya san za a samu wasu ƴan duniya su zuwa ƙarshen zamani su ringa zagin sahabban shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه النبي سي كده كزاكي صحبينا كده كزاكي صحبينا يتي نارنسي da wanda raina yake hanne shi kaga annabi rantsuwa ba sai ya rantsuwa ba da abin da annabi ya fadi ko bai rantsi ba haka amma annabi sai ya rantsuwa dan ka gane babban magana ce zai gai yace law anna ahadahu da a ce dayan ku ku wanda ba sahabbaina ba anfaqa mithla uhudin dhahaban a ce ya ciyar ya bada sadaka kamar kwatan kwacin girman dutsun uhud na zinari musan girman dutsen Uhud yanda yake amma baka sani ba kana shiga internet ka rubuta Jabal Uhud zaka ga hoton shi kaga girman shi yanda yake za ka gwada ma ka je kai bincike ya dutsen Uhud yake a girma annabi ce amma a ce yau ga wannan a cikin ku yana da zinari a girman ta ya kai dutsen Uhud duka wannan zinari ya doke ta ya bada ta sadaka ya ciyar annabi yace to ma adraka mudda ahadi ladan da zai samu bai kai ladan mudu daya na sahabbaina ba in yi bada aka ce mudu kuma menene mudu ko rabin tiya bai kai ba ko rabin tiya bai kai mudu yau a ce sahabi ya bada muryin kwano mu dauke shi mudu a matsayin muryin kwano a ce ya bada muryin kwano na wake sadaka kai kuma ka bada zinariya girman ta ya kai dutsen Uhud annabi ya ce sahabi na yafi kana da baka kamo shi ba yace kai wala nasifahu kai ko rabin mudu ma sahabi na ya rabin mudu bai wuce cikin hannu guda a ce yau sahabi ya bada dabino cikin hannu daya sadaka kai kuma saboda kai kwa kudi a duniya duk dutsen Uhud girman shi zinariya ne kuma taka ce yau kace kawai ka bada sadaka annabi ya ce wallahi wanda ya bada rabin hannu na dabino a cikin sahabbai na kai baka kamo shi alada ba wannan shine girman sahabbai kuma kaga wanga ya nuna maka cewa zagin sahabbai ba karamin babban matsala bace ba ga waɗanda suke aikatawa saboda babu yanda za a aikata musu kamar in ka doka mafhumul khalafa wannan magana cewa fa kai di yanda zaka yi abunka na neman lada di yanda zaka yi kokari wajen ne isa zuwa ga Allah baka isa ka kawo kowarcin sahabbai ba ballantana wai hakuri daidai da su sun wuce ka babu yanda zaka saboda haka zage su ba naka bane sai an maliki cewa faman ahabbahu wa ihtaramahu wa waqqarahu wa 'azzamahu wa astaghfara lahu duk wanda ya so sahabban annabi ya girmama su sannan kuma ya tsarkake su ya daukaka su ya nema musu gafara wa da'a lahum bil khair sannan kuma yayi musu addu'a wanda take ta alkhairi وترضى عنه كما يلين يردن الله أغريس كتير رضي الله عنه مالك يتي أو أطلق لسانه ورع حقه كما يكي أي حق ينسو ديكي كنش نيم مغنى أكنس مغنى بيكيو كما كده يموزا انت مغنى أكنس سيتي وعرف قدره كما يسان جرمانس دمتن تنسو وذكر فضلهم kuma ya ambata fadalarsu da girmansu da darajarsu wadafa'a anhu kuma ya bada kariya a gare su wa hafiza lisanahu an a'radihim kuma ya kiyaye halshen su daga mutuncin su halshen shi bai abuka cikin mutuncin wa'annan sahabbai ba wattaba'a hadiyahum kuma ya bi shiriyar su wanda suka zo da ita wa akhadha bi atharihim kuma ya yi aiki da guraban su ababan da aka rawaito sun aikata yayi aiki da wannan waqata dabihim kuma yayi koyi da su mallan yace duk wanda yayi wa'annan ababe kana minal faizina fid darai ya kasance daga cikin wa'anda suka samu babban rabo a cikin gidaje guda biyu na duniya haka kuma da lahira waman abghada mallan yace kuma wanda ya ki su ya tsane su bayya san su aw sabbahu ko ya zage su awin taqasa minhum ko kuma yace mutuncin su ya rage musu wata kima aw tabarra minhum ko kuma ya raba kayan shi da su ya raba gari da su aw lam yataradda anhum ko kuma aka ce sahabbai sai yake cewa radiyallahu anhum bai nema musu yardan Allah ba wa yastaghfir lahum kuma bai nema musu gafaran Allah ba aw aqlaka lisanahu fi a'radi ko kuma halshin shi ya fada cikin mutuncin sahabbai yake yin magana ta cin mutunci a gare su aw man zakarahum bil hamzi wal lamz ko kuma wanda ya ambaci sahabbai ta hanyar kyahuce da zumbi menene kyahuce kyahuce da ido ake yin shi kuma wannan aiki ne irin na munafukai ana so a ci mutunci mutum ya kyahuce da ido alama da ido ko kuma zumbe da baki shi ma dai alama ce ta cin mutunci wanda Allah subhanahu wataala ya ce azaba za ta tabbata ga masin wannan inda yace wailul likulli humazatil lumaza to ka gani yace wanda bai bai ambace su da kyafuce da zumbe ba aw ta hamala alaihim ko kuma ya wuce gona da iri da hanyar zalunci akan su fa huwa min alhalikin wato wannan mutumin yana daga cikin batattu ad-dallina kuma wanda suke halakawku sun halaka kuma sun bace allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune wa'inda tafiyan su a cikin rayuwar duniya ta riga ta bar hanya sun bata wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali kuma su tsammani suke yi wai abinda suke yi abin kirki to kaga yanzu ka dauki dan shi a in ya zagi sahabi shi a ganin shi ma da zai samu ko wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma kuma a hakikanin gaskiya sun riga sun bata sun bar hanya to malai yake cewa wa ahli sunnati wal jamaa ya'taqiduna wujuba mahabbati ahli baitin nabi ahli sunna wato suna kudircewa cewa ahli sunna ahli baiti dole ne wa asusu su ne ne ahli baiti ahli baiti kalma ce mai fadi haka ce iyallan gidan annabi sun hada da matan shi diyan shi ɗan uwan shi waɗanda suke na jini alqaraba ke zuriyar shi da ɗan uwan shi na jini waɗanda suke na kusa da shi dukkan su waɗannan ahlul bait ake ce musu to ahlus sunna a aqidar su dole ne mutum ya so ahlul bait to me yasa ma ahlus sunna ba zai so ahlul bait ba alhali kullun muna yi musu salati muna nema musu aminci a duk lokacin da aka kare kiran sallah haka kuma muna nema musu aminci da salati a kowace ƙarshen tahiyya da muke yi a cikin salloli guda biyar tauhid duk ahlus sunna a salloli shi guda biyar sai yayi salati ya aminci ga ahlul bait haka kuma in mai kiran sallah ya kare sallah sai ya haka me kake cewa a ƙarshen tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabiy ko kuma assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kan sai shiga haka nan kuma a ƙarshen wato kiran sallah da mutum zai yi da ladan yake yi in ka iya ka ce mi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima sai ka ce mi ati sayyidina muhammadin fadilata ati muhammadin wasilata wal fadila wad darajati rafi'a وبعثه مقاما المحمود الذي واتى انك لا تخلف المئات كما يند وسكت cikin wannan inaka la tukhlif almi'ad in batta cikin riwaya bada inganta ba to kaga a cikin wannan abin da ka wadi ati muhammadin alfadilata wasilata walfadila ka bashi wasila ka bashi fadila wa innan iyalan na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun shiga ciki wannan addu'a to ta ina kuma za a ce ahli sunna baya wato nuna soyayya shiga iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba mai yiwa bane in mutum bai san iyalan gidan annabi ba to imanin shi yana da matsala dole ne sai ka so su shi yasa yake cewa ya taqiduna wujuba mahabbati ahli baitin nabi su ahli sunna yana suna kudircewa cewa dole ne a so iyalan gidan annabi min azwajihi na daga matakin shi to matan annabi suna cikin iyallan gidan shi kamar yanda wasu ƴan bata gari banza ƴan baya waɗanda suke hudda
matan annabi ga cikin iyalan gidansa suna ganin cewa wai matan annabi ba iyalan gidansa bane kaga wannan abin ai hankalin shi ai hankali bai dauka yanzu kai a ce ga kanan ga iyalan gidanka gaba daya ana neman ku a guri sai ka tattaro kowa da kowa kuma in ka zo kowa ya kabar matan ka gida ka ce ku banda ku bai yiwuwa matan annabi suna daga cikin iyalan gidansa shi yasa kullun zaka ji a maluma ne su bude sai kai yace alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wannan wa ala alihi iyalan gidansa kenan wajen wanda yana da wahala ka gani zai wani ba hadi su to nan malami ce min azwaji daga matan kinnan shi kaga matan shi suna ci wa zurriyati da zuriyar shi tun daga iyayen shi da jikoki duka sun shiga sai ya ce wa qarabati sannan kuma da makusantan shi sune ƴan uwan shi dangin shi wanda suke tare da shi a musulunci wa adami karahiyati nan kuma an ce makusantan shi dangin shi duka a cikin dangin shi uwaye da kakanni wanda suka musulunta tare da shi suna cikin ahlul bait amma wanda musulunta ba fa ba sa ciki kaga yanzu al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana daga cikin ahlul bait saboda musulmi ne ya musulunta kuma dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Abu Talib ha Abu Talib bai a ciki saboda bai musulunta duk da cewa shi ma kanan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ha shi bai a ciki wannan wuta ma zai yi kaga bai cikin alayen gidan Annabi saboda shi aya ta sauko ta ce dan wutan shi sai sula nara za ta laha duk da cewa in kanan baban Annabi ne amma ba za mu san shi cikin alayen shi to haka alayen shi daga cikin makusanta sune waɗanda suka yi imani da shi suka yarda da shi sai ce wa adami karahiyati kada mutun ya nuna musu kiyayya aw bughdihim libatta ko ko mutun ya nuna musu tsana kwata-kwata gaba daya wujubun walatihim wajibi ne a nuna musu soyayya wa nusratihim kuma a ba su kariya haka ce nusra ba da kariya yanzu wace irin kariya ce zaka ba iyalan gidan Annabi ai yanzu ba su nan ko babu su yanzu duk sun mutu sun bar duniya sama da shekara 2000 da suka wuce to yanzu wace irin kariya zaka ba su a matsayin ganin musulmi kariyar da zaka ba su a yanzu shine duk lokacin da ka gani ana ambaton su da munanan maganganu to kai sai ka hana wannan shine ka ba da kariya ga iyalan gidan Annabi ka hana daidai gulgudun abin da zaka iya in zaka iya shiga fadan ayi da kai ka ba su kariya wannan shine ka cika cikakken musulmi kuma ka cika cikakken ahlus sunna domin dole ne ka ba da kariya ga iyalan gidan Annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga iyalan gidan shi kamar yanda hadisi zai zo nan gaba kana sai ya ce wa ikramihim kuma dole ne a girmama su wa ihtiramihim sannan kuma a ba su girma kai wanda yake matakan girmamawa bayan shi wa tawqirihim sannan kuma a darajta su wa ma'rifatu qadri kuma a san matsayin su a cikin addini wal ihsani ilaihim kuma a kyautata musu menene kyautata musu kai da yanzu ba kudi ba zaka basu kuma ba abinci ba zaka dawa akai musu to menene kyautata da zaka musu shine in zaka ambace su ka ambace su da kyakkyawan magana sannan kuma ka yi musu addu'a ta alheri kai musu salati kai musu neman aminci ga Allah subhanahu wataala sai ce watarhumi alaihim kuma a nema musu rahamar Allah kace rahimuhumullah Allah ya ji kansu sai ce wa taraddi anhum jami'an kuma ka nema musu yardan Allah gaba daya Allah ka yarda da su wari ayati huquqihim min al-khums wal fay kuma a kiyaye haƙƙin su na daga haƙƙoƙuwan zakka da kuma al-fay wanda ake amsuwa a wajen wanda ba musulmai ba saboda an amso zakka in suna da haƙƙi a ciki a ba su haƙƙin su a kiyaye haƙƙin su ya isa gare su haka nan kuma an amso abin da yake ake amsa daga wajen al'ummar da ba musulmi ba wanda suke karkashin jagorancin musulmi wannan ma suna da haƙƙi a kiyaye haƙƙin su ya zamanto an ba su abin su wa yaqiluna tahriman ida'ihim ahlus sunna daga cikin aqidar su suna kudurce cewa haramun ne a cutar da iyalan gidan manzon Allah aw li isa'ati ilayhi ko kuma a muzanta zuwa gare su mutum ya muzanta wani abu zuwa gare su ta yaya zaka yi muzantawa bi qaulin aw fi'lin ko ta hanyar faɗi da magana ko kuma ta hanyar aikatawa da gabbai faɗi da magana shine ka faɗi wata magana wadda zata taba jahannamin su ko zagi ko wani abin da ya kama da haka kaga wannan baki ne ya faɗi yi a aikatawa shine in aka samu wani
wanda wato nasaba shi take koma gare su in ya tabbata shi in yana koma gare su ana ce musu sharifai go an ce maka wannan sharifi ne an bincika tarihi ya tabbatar da cewa sharifi ne in aka bi salsalar shi tana kaiwa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a same ka ka cutar da shi da hannunka kaga wannan ka cutar da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wa'annan sharifai ne in dai ya tabbata cewa sun da akwai wanda suke sharifan ƙarya ne akwai sharifai na ƙarya akwai kuma na gaskiya ne to in an tabbatar da cewa wanda sharifin gaskiya ne fa to dole ne a kiyaye cutar da shi da ta hanyar aiki kada ka harare shi kada ka zage shi sannan kuma kada ka cutar da shi ta hanyar taba dangaji ba dan komai sai dan saboda darajar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin wannan sharife na ƙarya wanda zai zamana in ya shigo ta unguwa gaba wanda ya san kakanni sai ce to ai mu sharife ne irin wannan kaga ba ta tabbata ba ce Allahu a'lam sai yake cewa wadifa' anhu kuma a bada kariya a gare su kenan lokacin da kaga wani zai cutar da su ko kuma yana zage su ka huto ka kare su wadhab an aradi sannan kuma a bada kariya in wani ya ji ho magana kan mutuncin su a zo a tsine wannan maganganun da ya wuce a tsantsince a tsarkake mutuncin su shine wadhabi an aradi wa tabri'atuhum mimma yunsabu ilayhim kadhiban wa zu'a kuma a zo a barrantar da su daga abin da ake nasabta musu na ƙarya da kirkiri duk aka kirkira ƙarya da zancen banza aka danganta shi ga iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana so a zo a barrantar da su a nuna cewa wannan abin ba aikin su bane ba kuma a kubutar da su wal bara'atu mimman yaghluna fihi haka kuma wanda suke wuce gona da iri wayan wadin abin da yake na muni ga iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan mutanen su ma dai raba kaya ake da su kamar da misali a ce yanzu ga wani nan a ungo ku yake da makwabcinku ne ma tare kuke yin komi da shi in an zo ana ma juna kallon mutunci ana gaisa sai wata ran kashi labari ya hadu wata mummunan magana bayya gidan mu iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum daga yau ku raba kaya da shi ba kai ba shi me yasa saboda yare ne iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa bugdu man yubghidu kuma a tsari wanda ya tsane su in kaga wani ya tsali sahabban annabi to dole ne a yanzu kai tsaye ba yayi an jima ba kai ma dole ka tsane shi saboda ya tsali iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da wani zai zo ya kalli huskarka yace maka ya tsali babanka ai ina tunanin kai ma dai haka mutu ba ka mance shi ba za ka tsane shi to yaya kuma wanda zai ce ya tsali iyalan gidan annabi bayan kuma shi annabi shine farko sannan kai a cikin rayuwar ta kaga kenan wanda ya tsane su tsane shi ake kai tsaye au ya qadahu fi ko kuma wanda yake cin diddin yesu yayi wadu wata magana mara kyau a gare su shi ma dai ba nuna mishi soyayya au ya tatawalu alaihim ko kuma ya wuce gona da iri a kansu yana nuna su ba kowa bane ba irin da nuna menene iyalan gidan adam ai ba kowa bane wasu to irin wannan shi ma dai tsane shi ake ba nuna mishi soyayya au yuadi ko kuma ya nuna adawa shi karara a gare su kamar yadda yayi shi a suke nuna adawa ga wayansu bangare daga cikin wannan iyalan gidan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ayi shi'a su zaka ji ma suna zagin nana Aisha suna zagin nana Hafsa karara ba wani a koyo nana Aisha ba ta daga cikin iyalan gidan manzo Allah tana daga ciki ayoyi nan gaba kadan za su tabbatar mana da haka kamar yadda ita ma Hafsa take ciki wayannan uwaye mu'mini ne duk wanda ya hudda su daga cikin iyalan gidan Annabi ba shi da gaskiya ƙarya yake saboda aya ta tabbatar da suna ciki sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa yahfazuna fihi wasiyata annabi sallallahu alaihi wasallam haythu qa ahlus sunna suna kiyaye wasiyar Annabi akan iyalan gidan shi Annabi yayi wata wasiya game da iyalan gidan shi Annabi yake cewa a cikin wani hadisi na cikin sahihi Muslim Annabi yake cewa udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana ku tuna Allah game da iyalan gidana haƙƙi su kiyaye Annabi ce udhakkirukum Allah fi ahli baiti sai dai wadi su biyu yace ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana me yake nufi ma'ana wato ku kiyaye haƙƙin iyalan gidana kada ku cutar da su ku tuna Allah kaga wannan wasiya ce yake haka kuma a cikin wani hadisin na daban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna darajar iyalan gidan shi da mutuncin su a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa a wani hadisi shi ma wannan hadisi yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha astafa bani isma'il lalle Allah ya zabi ayyan isma'il a cikin ayyan annabi ibrahim annabi ibrahim kaga shi badadin Allah ne ko yana da diya a cikin ayyan nashi sai Allah ya zabi ayyan annabi isma'il annabi sai ya ce wastafa min bani isma'il kinana a cikin ayyan isma'il din sai Allah ya zabi bani kinana bani kinana wata kabila ce daga cikin iyan annabi isma'il sai annabi ke cewa wastafa quraish wastafa min kinana ta quraish a cikin iyan kinana sai kuma Allah ya zabi quraishawa kaga su zabi 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 ne sannan aka yi quraishawa ko sai annabi ya ce wastafa min quraish bani hashim Allah kuma sai ya kara tantancewa qurayshin sai ya zabo bani hashim annabi sai ya ce wastafa ni min bani hashim ni kuma a cikin bani hashim sai Allah ya zabo ni kaga shi annabi zababbe ne daga cikin zababbu 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 saboda haka dole ne dangin shi da iyalan shi su kasance zababbu daga cikin zababbu zababbu saboda haka ba a nuna wani abu wanda yake na iyayya ko adawa ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai mallam yace wa yarawna anna muwalatahum muhabbahum min al-iman wal-islam kuma ahlus sunna suna ganin cewa kai nuna soyayya da biyayya ga iyalan gidan annabi yana daga cikin imani kuma yana daga cikin musulunci imani ne yau a same ka kana son iyalan gidan annabi kana da imani ke kuma musulunci ne haka da wa huwa muhabbatun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam kai in mutun yana son iyalan gidan annabi dalili ne da yake nuna cewa ma yana son annabi saboda san ka da annabi shine ka so iyalan gidan shi sai ce wa zalika li jalili qadri mutun zai yi haka ne saboda girman matsayin su wa rafi'i manzilatihim da kuma irin daukakar da Allah ya musu wa uluwi makanatihim da kuma matsayin da gare su wanda yake mafi girma wa mu'adatuhum wa bughduhum wa adamu ma'rifati haqqihim kiyayya a gare su da tsanar su sannan kuma da rishin sabke haƙƙin su mallan yace wannan abin min al-kufri wal nifaq yana daga cikin kafirci kuma yana daga cikin manahunci duk wanda aka samu ya tsani iyalan gidan annabi manahuki ne kuma kafiri ne ballantana kuma wanda ya tsane su kaji kai kana dan kin su ma a ranka alama ce take nuna cewa kai manahuki ne kuma kafiri ne wa huwa dhanbun azim kuma yin hakan laifi ne mai girman gaske wa ithmun kabir kuma zunubi ne mai girma sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa يعتقدون بان من اهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه رضي الله عنه اهل السنه ا cikin aqidarsu in ana zanu ahlul bait to akwai matan annabi dole sai an sayo su wa hunna ummahatul mu'minin yace su ne matan mu'mine gaba daya binassil qur'an da nassi na alqur'ani mai girma ba wani bane mai zo ya sa su dan ka wani mai zo ce maka ah matan annabi bisa cikin ahlul bait an zo an sa su to waye sa su Allah da kanshi a cikin alqur'ani ya sayo su shi da kanshi kuma kaga alqur'ani ba yanzu aka san kanshi ko randa naka ce wani malami ne daga baya sa su Allah madaukakin sarki ya fada alqur'ani ke cewa ya nisa annabi lastunka ahadi minan nisa'i ilittaqaytunna fala takhtana biqawli fayatma allazi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula wa qimna salata wa atina azzakata wa atina allaha wa rasula inna ma yuridu allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira Allah yace ya nisa'a annabi ya kuma tan annabi da waki kaga anan Allah ya kira matan annabi matan annabi yace ya ku matan annabi dan Allah Aisha tana ciki ko bata ciki tana ciki Hafsa tana ciki ko bata ciki tana ciki ita ma matar annabi ce to Allah yace ya ku matan annabi to mu rike wannan gurin ya ku matan annabi ni Allah yace gaba yace lastunka ahadin minan nisa ku ba kamar sauran mata kuke ba insha Allah yace inittaqaytunna in kun ji tsoron Allah ku ba kamar sauran mata kuke ba amma Allah ya kawo shari'a ku ba kamar sauran mata kuke ba in kun ji tsoron Allah kaga shari'a ne tsoron Allah yace fala takhda'na bil qawl kada ku ringa sassabta murya ku ringa saukaka ta fa yatma allazi fi qalbihi marad sai wanda yake da rishin lahiya a cikin zuciyar shi yaji yana kwadayin wani abu Allah yace mata annabi kada su sassabta murya wa qulna qawlan ma'rufa Allah yace ku wadi magana magana wanda Allah ya yarda da ita sai yace wa qarna fi buyutikunna ku zamna a cikin gidajenku na armi wala tabarrajna tabarruj aljahiliyatul ula kada ku ringa fitowa irin wato bayyana ado kada ku bayyana adanku irin bayyana ado na jahiliya ta farko Allah ya ce mata annabi kada su yi hakan sai yace wa aqimna salah ku tsaye da sallah wa atina zakat kuma ku bada zakka wa ati'na Allah wa rasula kuma ku bi Allah ku bi manzon Allah sai yace inna ma yuridu Allahu bi yuzhiba ankum ar-risa lalle abinda Allah yake so Allah yana so ne ya kore muku kazanta sai yace ahlal baiti ku iyalan gidan annabi magana ta kare ko tahirukum tatheera kuma ya tsarkake ku tsarkakewa to yanzu tambaya zamu mu dawo harkon ayi harkon ayi ne Allah yace ya nisa annabi ya ku matan annabi daga karshe fa sai ce inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum risa ahlal bait Allah yana so ne ya kore muku kazanta ku iyalan gidan annabi kenan yanzu matan annabi suna cikin mu suna cikin iyalan gidan annabi waye yayi wannan magana Allah ne ya faɗi a Qur'ani da kanshi to ta ina kai zaka wuce ahlul bait kace matan annabi ba sa ciki ba zai yi ba wannan ayat ta kareta ka kuma wannan ayat ta tabbatar da cewa matan annabi suna cikin ahlul bait wa qala ta'ala a wata ayi ta daban Allah subhanahu wataala yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihi annabi madoka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancanta ga mu'mini fiye da kawunan su in kana so musuluncin ka da imanin kai tabbata dole sai ka so annabi sama da kanka annabi shine daya sannan ka zo kanka sai ka gabatar da annabi a komi shine abin da wannan aya take ne sai ce wa azwajuhu ummahatun kuma matan annabi uwayen mu'mini to dan Allah jama'a Allah ya ce matan annabi uwayen mu'minai to nana Aisha ne ce kenan uwar mu'minai nana Hafsa uwar mu'minai to ta ina ka samu damar zagin ta kai dan shi'a lanan ne Allah ya ce su uwayen mu'minai ne kenan ka ga in ka zage ta kai ka ce kai ba uwa kici a gare ka ba kenan ka ga kai baka cikin layin in baka cikin layin mu'minai saboda Allah ya ce su in uwayen mu'minai kuma wannan aya ba za ka shayi ta ba Qur'ani tana nan sai a wata aya ta daban Allah yake cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku ambaci abinda ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da hikima inna llaha kana latifan khabira lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai tausayawa ne a gare ku sannan kuma Allah ya kasance masani ne game da abinda kuke aikatawa simalin yace fa hunna ala tartib wa inna matan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ajirance suke yanzu zai zano maka matan annabi ta dayan su yace khadijatu bintu khuwailid al-asadiyya akwai khadija bintu khuwailid al-asadiyya wannan ita ce matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara arma kuma ita ce ta aiho mishi ƴaƴan shi guda wato shidda a cikin ƴaƴan shi bakwai dai ne bata aiwa ba kawai duka diyan annabi wannan ita ce mahaifiyarsu na Khadija kuma kaga ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da mutane suka kishi ta bashi dukiyar ta a lokacin da mutane suka wasa taimakon shi tarihin ta tarihi ne wanda ya kamata a yi lacca guda a kai shi sannan yace wa Saudatu bintu Zam'a ibn Qais al-Amiriyya bayan Khadija sai Saudatu bintu Zam'a ta biyu kenan ita ma wannan tana da nata darajoji a cikin tarihi da ake ambatawa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq to kaji wanda suke zagin tazo ta uku ita ce Aisha nana Aisha radiyallahu anha diyar Abi Bakr as-Siddiq wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai so wata a cikin matan shi kamar yanda yaso wannan baiwar Allah kuma bayani zai zo gaba sai ce wa Hafsa bint Umar ibn al-Khattab ta gaba bayan Aisha ita ce Hafsa nana Hafsa diyar Umar ibn al-Khattab sai bayan ita Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyya bayan ita sai Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyya bayan Zainab sai ce wa Ummu Salamah Hind bint Abi Sufyan bint Umayya Abi Umayya al-Makhzumiyya. Akwai Hind bayan ita al-Makhzumiyya wadda ita ma tana daga cikin wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda taran wannan. Sai ce wa Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya. Bayan ita sai Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh wadda ita ma tana da nata ababan ambato da kuma ababan yabo masu yawa wanda malaman sira da malaman tarihi suke ambatawa. Bayan Zainab sai ce wa Juwayriyatu bintu al-Haris bin Abi Dirar al-Khuzaiyya. Akwai Juwayriyya bint al-Haris, ita ma ɗaya ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ita wa Ummu Habiba Hindu bint Abi Sufyan. Akwai Ummu Habiba wadda ita ce Hindu bint Abi Sufyan, wato ita kaga wannan diya ce ga Abu Sufyan bin Harb wanda shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan ita sai Safiyatu bint Huyay bin Akhtab. Akwai Safiya bint Huyay. Bayan Safiya sai ce wa Maimunatu bint Haris al-Hilaliyya. Hey Maimunatu bint al-Haris sai ce wa hiya akhiru man tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallama. Ita wato Maimuna ita ce mata ta ƙarshe wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya arma a cikin rayuwar shi. Wa'innan su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma dole in mutum yace zai yi musulunci sai ya girmama su. Dole in mutum yace zai yi musulunci sai ya ƙaunace su, ya so su. Dole in mutum yace zai yi musulunci ya ringa faɗin maganganu masu daɗi akan su. Dole in mutum yace zai yi musulunci kada ya kuskure ya muzanta su, ya faɗi wani abu wanda yake mara kyau akan su. Duk wanda ya faɗi wani abu mara kyau kamar yadda muka ambata yanzu akan wa'innan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daidai yake ga wanda ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin su in suna daga cikin ahlul baiti kamar yadda muka ambata yanzu, cin mutuncin ahlul baiti kafirci ne, manahunci ne kamar yadda malam ya faɗi. Anan ya kamata mu tsaya saboda ƙurewar lokaci. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.